أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon sa da amincewar sa da kadartawar sa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda ya daidai da 4 ga watan al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1448 wanda ya dace ma 19 ga watan 6 miladiya ta 2026 domin fara karatu halqa a wannan masallaci mai tarin albarka kalkashin jagorancin Sheikh Malam Sa'idu tare da sauran malamai fatan da muke wannan tunani da suka yi na a fara karantarwa a cikin wannan masallaci Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin mizanin su gabaki daya inda yana daga cikin babban abin da ya kamata al'umma su lura shine rayar da masallatayya ta hanyar sanya karatuttuka na ilimi saboda masallaci shine dukkan wani dan adam idan ya zamanto yake buƙatar gyaran zuciyar shi yake buƙatan gyaran addinin shi ba inda zai je samu face masallaci babban jami'a babban makaranta ta farko wanda aka karantar da addinin musulunci shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da kyau ya zamanto masallatayya a wurare ya zamanto ana karantar da al'umma karatu a kowane lokaci malamai suna ta kokari a irin lokutan da suke badawa kuma suka gani yana da kyau a kakkara a sanya wasu karatuttuka wanda ƴan uwa za su zamanto sun amfana fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya mana tawfiki ya mana gamdagatar da abinda zan mu karanta Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aikata abinda muka karanta na gyara kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa fatan mu kuma Allah subhanahu wataala ya sa da mu da ku gabaki daya mu yi musharaka a cikin lada zamanto mun yi tarayya a cikin ladan da ake samu Allah subhanahu wataala ya datar da mu a wannan rana kamar yanda sanarwa ta gabata cewa za mu fara karatu cikin littafi na Nawaqidul Islam wato bangare na cikin aqida wanda ita ce abu na farko wanda ya kamata mutum musulmi ya zamanto ya gyara aqidar shi duk addinin da kake kokari kana yi duk sallar da kake kokari kana yi azumin da kake kokari kana yi zakka da kake huddawa hajji da kake tahiya matukar aqidar ka tana da matsala matukar aqidar ka bata gyaru ba to zaka wayi gari ka je gobe ranar tashin alkiyama ka zamanto baka ga ba komai a wajen ubangiji subhanahu wataala babban abin da zai taimaka maka shine wannan addini ja gaba a ciki kuma ita ce aqidar musulunci aqida ta ahlus sunna wal jamaa aqida ingantacciya wanda da ita zakka gane ubangiji subhanahu wataala wanda da ita ce zakka gane cewa wannan abin idan nayi shi na taka alhurma ta ubangiji subhanahu wataala da ita ce zakka gane cewa menene haƙƙi na ubangiji subhanahu wataala wanda yake kanka kuma wani haƙƙi ne naka a wajen ubangiji subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu na farko da ya fara a kira da yayi kira ne yayi zuwa ga tauhidi kira ne zuwa a zo a dayanta Allah subhanahu wataala da bauta kira ne yazo yayi shekara 13 yayi a Makka ba komai ba ake kira sai dai a zo a kadaita Allah subhanahu wataala da bauta kahin bancin shi a ƙarshe-ƙarshe ne aka farlanta sallah. Ka duba ka gani ba a fara ba da sallah, an fara da mene? Da cewa a zo a gyara aƙida, a zo a tabbatar da babu wanda ya isa a bautawa, babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Abu ne yanzu a irin rayuwarmu ta yau da gobe a nan, mutum zai ji ana cewa babu wanda ya cancanta a bauta ma sai Allah, yana iya cewa ayyo ai ni daman ba wanda nake bautawa sai Allah, sallah da nake Allah nake ma. To ma a hakikanin tahiyyar da kake akwai wasu ababe wanda kake yi suna hudda ka daga cikin musulunci, kai kana iddia'in cewa kai musulmi. To wannan littafi da zamu dauka zamu gani wasu ababe da malam ya kawo mana guda goma wanda ba su kadai bane masu hudda ka daga cikin musulunci. Ya sama littafin sunan Nawaqidul Islam, wato wasu ababe da suke warware ma musulunci. Kamar yadda mun sani akwai Nawaqidul Wudu, akwai ababen da ke warware ma arwalla. Ka sani kayi arwalla yau, yanzun nan kafin ai sallah kaje kai bawwali, kaje kai shiga dush, kai bayan gari, kaje kai iska, arwallarka tana nan ko bata nan? Ba babu ita. To haka shi ma musuluncin wannan, akwai abinda idan ka yi shi wau ka waye gari ba sunanka ba musulmi. Duk sallar da zaka zo kai bayan wannan matukar baka dawo ka shigo musulunci ba sunanka ba musulmi ba. Idan kaga ashe abu ne wanda ya kamata da ni da kai da kowa, mace da namiji su zamanto sun yi matukar kokarin kula da wannan abun, saboda kada ya zamanto ka je ka abka kan wani abu wanda ya zamanto ya hudda ka daga musulunci kai baka sani ba. Akwai ababe da yawa wanda idan ka aikata su suna hudda ka daga musulunci. Tunan malam a cikin wannan littafi da zamu karanta ya kawo mana ababe wanda suke wato guda goma. Sannan menene hikima na kasan abu irin wannan misali irin ababen da zasu hudda ka daga musulunci, ko kuma kasan karatu kasan ilimi ma ga baki daya? Saboda dukkan abin da ka sani ba za ka zamanto ba kayi wani kuskure akan wannan abu. Yanzu misali alkhairi, kamar yadda magabata Huzaifa Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi, yace mutane sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambaye shi akan alkhairi, ni kuma sai na zo nake tambaye shi akan sharri. Saboda mene? Saboda tsoron kan wannan sharrin ya zo ya riske ni. Ka gani mafi yawan mu a rayuwa yanzu zaka ga kowa idan ya zo tambayan malami, malam menene kaza na alkhairi yake so, me zan yi in samu lada kaza? Mafi yawa da wuya zaka ji wanda zai zo ya tambaye akan wani abu wanda yake na tsoratarwa wanda zai kai shi zuwa ga azaba. To haka abin da ya shafi aqidanka, haka abin da ya shafi tauhidinka, ka san menene zai zamanto zai iya taba maka musulunci wanda idan na aikata shi yau sunana ba musulmi ba. In na san wannan abin ba dan wai in aikata ba, dan mene? Dan in nisance shi. Na san sharri ba dan in aikata sharri ba, sai dai dan in zamanto in nisantu daga wannan sharri. Wanda kuma wannan sunna ce ta annabawa. Idan muka duba annabi Ibrahim Khalilullah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi Ibrahim yake addu'a wa junubni wa bunayya an na'budal asnam, ya Allah ka tseratar da ni, ka nesanta ni da ni da wato iyana na da mu zo mu bauta ma mene? Mu bauta ma gumakai. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga addu'a daga cikin addu'o'in da yake aikatawa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, ya Ubangiji mai caccanza zukata ka tabbatar da zuciyata akan addini. Ha Aisha matan shi yadda Allah ta tabbata a gare ta take cewa ya Rasulullah, shin kana ji ma kanka tsoro ne akan wani abu alhali Allah ya zabe ka, Allah ya gafarta ma zunubanka abinda ya gabata abinda zai zo? Yace ya Aisha, wannan zukata namu suna tsakankanin wato yatsu na Ubangiji subhanahu wata'ala, yana jujjuya su yanda ya ga dama. Kinan dole ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar maka da aqidarka, ya tabbatar maka da wannan addini na musulunci har lokacin da zaka iske Ubangiji subhanahu wata'ala. Wanda mun gani hadisai da yawa wanda suke tsoratarwa za a wayi gari, mutum musulmi ya wayi gari yana mummuni amma kan da marice ya koma kafiri. Kana mummuni ba a ce ba ma yana musulmi, ka san martaba ce, akwai musulmi akwai mummuni. To kana mummuni kahin da marece ka fita daga musulunci ka koma kafiri to kai da wanda rayuwarka take tattare da irin wannan abubuwa ta yanda kana iya wani abu ya ja ka kaje ka aikata wani abu na laifi kai baka sani ba ka zamanto ka huta ma daga cikin musulunci kai tsi kuma ka ci gaba da aikata wannan abu ba tare da ka sani ba to shi yasa yana da kyau mu tashi mu nemi ilimi da siya ma ilimi na abin da ya shafi aqida wanda zai gyara mana wato alaƙar mu da Ubangiji subhanahu wata'ala haƙƙi na Allah subhanahu wata'ala kada mu yarda mu ba ma wani haƙƙi na Allah subhanahu wata'ala to a gurguje dai wannan littafi shi malam ya kawo mana ababe wanda suke warware wato musulunci ya zano mana wasu ababe wanda suke guda goma sannan wannan ababe ba su takaita ba guda goma akwai jewa saboda malamai sun rarraba ababe wanda suke warware musulunci akwai fada wanda ababe ne na magana ce zakka yi wani lokaci aiki ne zakka yi wani lokaci kuma wani abu ne zakka hada tarayya ga Allah subhanahu wata'ala sai ya zamanto kai baka sani ba musuluncin ka ya warware amma wannan malam da ya ambata mana guda goma a cikin wannan littafi wato sun kasance wanda mafi yawan malamai sun yi ijma'i akan su malamai sun yi ijma'i akan su shi yasa malam ya kawo mana wato su a cikin wannan littafi wanda ya buga wannan littafi shine Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah subhanahu wata'ala ya ji kanshi sunan shi Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi an aike shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1115 1115 aka aike shi mutumin wato Najd ne ko kuma wato kana iya cewa a garin da aka aike shi garin Uyayna anan aka aike Muhammad bin Abdul Wahhab yanzu Uyayna tana kasar Saudiya bangaren wajen Riyadh ya rayu anan ya rayu a gida wanda suke gida na ilimi mahaifin shi da kakan shi duka malamai ne ya tashi tun bai kai ba shekara 10 har ya ce alqur'ani ya tashi ya nemi ilimi yayi bulaguro da yawa ya zo Makka ya je Madina duk wajen neman ilimi ya tashi Allah subhanahu wata'ala ya bashi baiwa ta yawan karanta littattafai na abin da ya shafi tafsiri da abin da ya shahi littattafan hadisin ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ya allafa mana wannan littafi wanda banda wannan littafin ma yana da littattafai wanda suke da yawa irin misali littafin shi kitabut tauhid da mafi yawa mun san wannan littafi irin su kashfush shubuhat da wannan littafin nawaqidul islam irin su usulul thalatha irin su qawaidul arba'a irin su masailul jahiliya dukkan wannan yana cikin littattafan da wannan malami ya allafa da littafin shi al-kaba'ir ya allafa littattafai da yawa da yawa kuma bangaren aqida saboda ita ce tushe ita ce farko in aqidar ka ta gyaru to wannan zai zamanto ka samu falahi saboda matukar kana tauhidi kana da tauhidi aqidar ka tauhidin ka kadai ta Allah da kake yi a bauta bakka hada bauta Allah subhanahu wata'ala da wani to in ka mutu duk laifin da kake aikatawa Allah subhanahu wata'ala in ya ga dama zai iya gafarta ma saboda wannan tauhidi in kuma ya so gwalgwadon laifin ka za a iya zuwa a azabtar da kai a cikin wutar jahannama amma dai karshe sai an huddo ka an kai ka zuwa aljanna saboda me saboda wannan tauhidi shi kadai da daga cikin falalar tauhidi ya yan uwa shine abu kallun kwal wanda idan mutum ya mutu bai da shi to ba shi ba shiga aljanna amma in ka mutu kana da tauhidi in ka mutu kana da tauhidi duk zunuban da kake aikatawa sai an waye gari wata rana ka je aljanna kana karkashin mashi'a Ubangiji subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala a cikin hadisin qudsi yake cewa ya bin adam ya kai dan adam law balagatu dhunubuka ananas sama da zunubanka duk laifin da kake aikata ma Allah subhanahu wata'ala su tashi su kai tun daga ƙasa su ne haƙololuwar sama duka zunubai ne naka ne Allah yake sun malaƙita ni la tushrik bi shay'a sannan ka haɗu da ni ka zo ka gamu da Ubangiji subhanahu wata'ala la tushrik bi shay'a Allah yake bakka haɗa bauta ta da wani bakka haɗa tarayya kana bautawa Allah kana bautawa wani bakka
daukan wani haƙƙi na Allah ka ringa ba ma wani wanda yake abin halitta. Allah yace to la ataituka bi quradiha maghfira. Allah yace to zai iya zuma gwalgwadan wannan tun daga ƙasa har sama na zunubi, zan zuma gwalgwadan shi na gafara. Menene yake yi ma wannan falala? Shine tauhidi, shine aqida. Kina kaga abu ne wanda yake da falala. Manzo Allah alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai dawwama a cikin wuta matukar yana da la ilaha illallah. Duba mu gani lokacin da Annabi Musa alaihi salatu wassalam yazo yace ma Allah subhanahu wataala, ya ubangiji a bashi wata kalma wanda zai ringa ambata Allah da ita. Allah subhanahu wataala yace ma Musa, Annabi Musa alaihi salatu wassalam, qul la ilaha illallah. Kace la ilaha illallah kalma ta tauhidi, babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah. Annabi Musa sai ya gani yace ai wannan kalma ya ubangiji, kowa duka bayan ka suna faɗin wannan kalma. Allah subhanahu wataala yace mishi, ya Musa, da za a zo da abin da ke cikin sammai da ƙasai ga baki ɗaya bakwai bakwai in nan, a ɗora su a sikeli, a ɗora su a balance ko te guda, a ɗauko la ilaha illallah a takarda a ɗora ta a kote guda. To la ilaha illallah sai ta rinjaye dukkan sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu. Kalma ta mene? Kalma ta tauhidi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Muslim yace dukkan mutumin da ya zamanto ya ce la ilaha illallah muqinan min qalbihi, ya faɗe ta yana da yaqini daga cikin zuciyar shi. Ba kawai haƙi wani ba haka saka ga kawai kace la ilaha illallah ba hakaito wa mi take ni, a ka faɗe ta kana da yaqini ta fito daga cikin zuciyarka, ka san mi take ni. Ka san da yawa daga cikin mutane ba su san ba meye ma'anar la ilaha illallah. Abinda zai sa maka ka duba ka ga tarihi mushrikai, mushrikai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kiransu da yake na farko, kiransu ne su zo su ce la ilaha illallah. Su da ke sun san meye la ilaha illallah din suka faɗi, sai zamanto suka kiya, sun san hakikanin mene ne suka ce la ilaha illallah, babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah, sai zamanto suka kiya, akai sun ki su faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah, saboda sun san ma'anar ta, sun san mene ne take ne. To kaga yayi ta cikin zuciyarka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa dakhala aljanna, face wannan mutumin sai ya shiga aljanna. To wannan a gurguje dai ya ɗan uwa aqida abu ne mai muhimmanci. Kuma wannan bawan Allah mai wannan littafi ya allafa littattafai jewa akan aqida. Wannan ɗaya ne daga cikin littattafan shi. Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar shi hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana 2006. Wanda duka tsawon rayuwar da yayi kamar shekara 91 ka turo bayan onzan yayi, kaga Allah subhanahu wataala ya ja rayuwar shi, ka turo bayan onzan yayi yana rayuwa kuma ya ma musulunci hidima da sai ma bangaren abin da ya shahi wato aqida. Wannan kenan a gurguje, ganin yau ne zan mu fara karatu, kenan za mu yi kokari don mu shiga littafin hakanan kahin sati mai zawa da Allah ɗan uwa ya zamanto sun samu littafin, ko kuma ya zamanto an yi taswirin shi ko da photocopy ne a kawo a ba ma ɗan uwa game da abin da ya shafi wannan littafi. Littafi ne, risala ce wadda take karama, bai da yawa duka, tana iya page guda ma wani littafi tana iya daukan shi. In kuma littafi ne wanda yake da sharhi zaka gani duka bai wuce ɗan page wanda suke da ba su wuce ba 10 ko kuma 15. Allah subhanahu wataala ya yi mana tawfiqi. To malam sai ya fara yace bismillahir rahmanir rahim, ce da sunan Allah ar-rahman mai rahama ar-rahim mai jinkai. Da wannan bismillah tana daga cikin ladabi wanda ya kamata duk lokacin da mutum zai yi wani rubutu, la siyama idan ya shahe rubutu ne na addinin musulunci, littafi ne zaka rubuta, ka fara ta da bismillah. Ta samu asali tun daga ma'aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko kuma tun daga ma Annabi Sulaiman. Allah subhanahu wataala ya hakaito mana game da letter inda Annabi Sulaiman ya aika, yace innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Ka gani, ka fara da sunan Allah subhanahu wataala, kamar ka ce na fara wannan abun da sunan Allah ar-rahman wanda yake mai rahama, ar-rahim wanda yake mai jin kai. malam sai yace i'lam anna nawaqid al-islam 10 nawaqid a wata riwaya yazo i'lam anna nawaqid al-islam kaseeratun ashharuha 10 malam yace i'lam kai sani mafi yawa malamai zaka ga suna fara ko littafin su ko kuma za a ga ima wata magana mai muhimmanci sai a ce ma i'lam kai sani wa amma yanzu mu yanzu a Hausa zaka ba wani mutum magana kana so ka janyo hankalin shi a wannan magana yake ce mishi wane ji jimana ko kuma inda amshi dan ya bado hankalin shi ya jimi ne ne zaka wadi mishi to shine malai yace ma nawaqidul islam cewa ababan da suke warware musulunci a wata riwaya yace kasiratun suna da yawa amma ashharuha wanda suka hi shahara a ciki yace asharatun guda 10 ne ababan da ke warware musulunci suna da yawa wanda suka shahara a ciki malai yace ma ga guda 10 nan nawaqid shine jam'i ne na naqid kamar yadda muka wari a farko kamar kace nawaqidul wudu ababan da ke warware arwalla to nawaqidul islam ababan da ke warware musulunci musuluncin ka menene musulunci shine istislamu lillahi bitawhid ka sallama ma ubangiji subhanahu wa ta'ala da kadaita shi da bauta kada ka hada shi da wani walin qiyadu lahu bitta'a da ciratuwa zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da biyayya duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala yace ayi zan yi abinda yace a bari zan bari yace wal bara'atu minash shirki wa ahli dai barranta kubuta daga abinda ya shahi shirka gama bautan Allah da wani da kuma ma'abutanta idan kai wannan shine kai sai a ce ma wani musulmi ne kalma kuma ta shigowa musulunci ita ce wace kalma ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga wannan kalma ka shiga musulunci yanzu hukuncen musulunci ya hau kanka kinan wannan kalma ita ce tsakankanin mu da wanda suke ba musulmi ba wanda yau wani zai zo ya shigo musulunci dole sai ya yi kalmar shahada da zai zo ya shigo musulunci kawai ya zo a fara sallah da shi sallar shi ta yi bata yi ba mun gani arkanul islam arkanul islam guda nawa ne rukunin musulunci guda biyar ne shedawa babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne sannan ka tsaye da sallah ka bada zakka ka azumci watan ramadan ka ziyarci ɗakin Allah ka haji idan Allah subhanahu wataala ya baka ikon zuwa kenan to ababan da zai warware maka wannan musuluncin malam yace ma wasu abubuwa ne guda 10 kuta daga musulunci a larabci shi ake ce ma ridda da Hausa ma ka ce mene ridda ko akwai wani suna ridda wane ya fita daga musulunci wane yayi ridda kinan ka mai da hannun agogo baya an san hannun agogo ka mai da hannun agogo baya ka juya abu ka juya abu da kana musulmi yanzu kai wani abu ka fita daga musulunci ka dawo mene wanda yake kafiri ba musulmi ba to kuma babban sababi da yake sa mutun yayi ridda babban sababi shine shedani shedan yana iya zawa ya zayyana maka abubuwa ko ya hukuce maka abubuwa shi sa Allah subhanahu wataala yace innal ladhina irtaddu ala ajbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda ash-shaytan sawwala lahum wa amla lahum lalle wa'anda suka zamanto sun yi ridda sun juya da baya sun bar addinin musulunci bayan shari'a ta ubangiji subhanahu wataala ta bayyana musu to ba kowa bane bai wannan in musu shine shedani shedani makiyin ka ne shi ba ma da yake kullun ya zamanto ya hudda ka daga musulunci ba wai ka zo kai saban Allah ba ko wannan abu ne wanda in ya rasa babban yake zo ma da kanana na ka zo kai saban Allah kuma duk lokacin da yake janka kana saba ma Allah yau da gobe karshe zai sa ka kauta daga musulunci saboda imanin ka yana huta imani yana huta karshe sai ka gani ma fa kai ne zaka ringa zawa musuluncin nan kana ganin cewa ta kurama al'umma ne a ce kullun yayi an zo an yi sallah to kaga in ka fara irin wannan bayanai kuma yanzu kuma ka kama hanya ta mene ta hanya wadda za ta hujja ka daga abin da ya shafi musulunci kenan wannan ridda ita ce kafuta daga musulunci zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu an samu wasu daga cikin mutane sahabbai wanda suka yi ridda malamai suka ce su ne farko sababbin shiga musulunci wanda basu sun shiga musulunci kenan kuma lokaci yayi na ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka gani a ai yanzu su ba za su bada zakka ba shi kuma idan kai wani abu ka kiyarda da wani abu na musulunci to abu sababi ne wanda zai saka wuta daga musulunci a lokacin Abu Bakar ya ta Allah ta tabbata a gare shi yace wallahi sai ya yake su idan har ya maido su musulunci ko kuma mutan a kashe shi a yarda idan za a yaki dukkan mutumin da ya huta daga musulunci a mishi nasiha a maido shi ya shigo musulunci in bai yi ba a yake shi jinin shi ya halatta kinin wannan amma da sharadi sai cewa an gargade shi kuma ba kowa bane zai dauke wannan doka sai in akwai shari'a ta musulunci kinin za a dauki wannan doka to haka Abubakar ya maido wasu suka dawo musulunci wasu kuma daidaiku Allah subhanahu wataala ya kadarta musu haka to wannan abin da ya shafi kenan wato ridda to malam sai ya ce maka al-awwal ko kuma al-ula na farko shine ash-shirku fi ibadatillah shirka a cikin wato bautawa Allah subhanahu wataala idan aka ce ash-shirku shine ka sanya wani abu wanda yake tsara ko tarayya abu wanda yake daidai wa dida shi yasa malamai kamar yanzu misali mu dauki takalmin ka shirak takalmin ka kawar dama da tahagum duka lambar su guda ce ko ba guda ba duka lambar su guda ce kaga ai ba a ce ba an yi lamba wannan kawar dama goma wannan sha daya sai dai in kai halitta ka haka nan ce sai a maka naka da wani special amma asali takalmi zaka gani haka ne to shirka ka zo ka sanya ma wani mutum dan adam makhluki wani abu wanda na Allah subhanahu wa ta'ala ne ka zo ka bashi ka ce shi ma yana yi wannan shi ne ake ce ma wane ya yi shirka ya haɗa tarayya bautan Allah subhanahu wa ta'ala da wani Allah yana yin kaza ka ce wane yana yin kaza shirka nau'i'ika ce idan muka zo a jumulce muna iya cewa shirka akwai shirka wadda take babba akwai shirka wadda take karama daga cikin shirka wadda take babba lafiya ma a cikin bangaren ibada ta Ubangiji subhanahu wataala abu na farko shine ka bautawa Allah tare da wani abinda kake bi ma Allah kama wani kana ma Allah subhanahu wataala wata ibada misali yanka kamar yadda zan magani mana ya kawo mana a gaba yin yanka wa ake ma yanka Allah subhanahu wataala to kama wani yanka ba wani ya wakilta ka kai yanka mishi dabbar shi ba ba haka nan ba a kai yanka dabbar dan wani ba dan Allah ba to wannan ka hada tarayya Allah subhanahu wataala da wani ko kuma a muna yin sujada wa muke ma sujada Allah subhanahu wataala kai a same ka kana ma wani gumiki ko wani mutum ko wani mala'ika ko wani annabi kana mishi sujada to wannan ka hada tarayya Ubangiji subhanahu wataala da wani ko kuma mai al-istighatha neman agaji neman taimako na abinda babu wanda zai iya taimaka ma sai Allah ka ringa taimakon ka ringa neman taimakon a wajen muwani wanda ka san duk duniya babu wanda zai taimaka ma akan wannan abu sai Ubangiji subhanahu wataala ko kuma neman shafa'a duka wannan yana daga cikin ababe wanda mutane ana samun wanda suke fadawa cikin shi dan nunin cewa wai suna so ne su kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala haka ne shubha take zawa ka gani mutun yaje yana neman wayan wani abinda wanan ba zai iya baka ba sai Allah kace wani ka nemi Allah ya baka mana sai ce a ai daga wani ne zan bi shi ya kusanta ni zuwa ga Allah kamar yanda suke cewa li yuqarribuna ila Allah zulfa to kaga na farko yanzu ka nuna na ma Allah zato ka nuna cewa Ubangiji subhanahu wataala kai kamar ma bai san da kai ba kamar bai san ba kana yi, kana ganin cewa ni in naje yau na doki Allah ba zai karba ba, sai dole na je wajen malam wani tukun zai karba. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a. Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, idan bayi na suka tambaye ni game da kai, game da ni, Allah ya ce fa inni qarib, to ni ina nan a kusa. Allah ya ce ujibu da'watad da'i idza da'a, ina amsa kiran mai kira lokacin da ya kira. To kai Allah ya ce ma yana amsa kiranka duk lokacin da kai kiran shi, kai kuma ka zo ka ce a'a zuwa zan yi wajen wane, shi zai bani ma abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai bani. Mafi yawa kuma in ka je wajen wane, zaka ga abinda zai dora ka ba hanya Allah. In an samu wanda yake mai tsoron Allah, zai ce wane, in addu'a ce za mu kama muku da addu'a, amma kai ma ka je ka yi, ka ringa yi. Kuma ka sani cewa duk lokacin da wallahi baka roƙon Allah, Allah yana fushi da kai. Kamar kana nuna ma Allah kai ka wadati ne ka roƙe shi, sai dai ka sa a roƙa maka. Haka ne fasara abin da kake ni. Saboda kai baka zo baka roƙa, Allah yana so kuma ya ji bawan shi ya zo ya roƙe shi. Allah subhanahu wata'ala kuma yana jin daɗi duk lokacin da bawa ya dawo zuwa gare shi yake roƙon shi. Zai ce bawa na yayi laifi, ya tuna cewa lalle yana da Ubangiji wanda yake gafarta zunubi, to na gafarta mashi, to me yahi wannan, ba laifi bane ba, wane kana ganin shi mutumin kirki ne ka ce wane, muna da bukatu da yawa a sa mu cikin addu'a, wannan ya halatta kaga wane mutumin kirki ne, wane malami ne, kana kyautata mashi zato, ka zo ka ce wane da Allah a sa mu cikin addu'a, cikin addu'o'in da ake. Amma ba ka koma ba kai ka zamna kawai baka roƙon Allah, baka yin komi, kawai sai dai ka ringa kai ma malamai kuɗi suna ma addu'a, wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai yi fushi da kai saboda baka roƙai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan abu na farko ganin lokaci ya yi kada mu ja, da nawa ake tada sallah? Da ja kuma lokacin sauran minti biyu. Babban haɗari ne, babban abin da ke warware ma mutum musulunci shine gama bautan Allah subhanahu wata'ala da wani. Shi yasa malam ya fara kawo mana wato wannan abu a nan, yace abu na farko shine ash-shirku fi ibadatillahi ta'ala, hada bautan Allah subhanahu wata'ala da wani, kana bautawa Allah kuma wani abu wanda haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, ka kawo shi ka ce wani zai maka shi ko wani zai baka shi, in Allah subhanahu wata'ala ya yarda kenan sati mai zawwa a irin wannan lokaci kenan samu za mu dora daga wato abin da ya shafi wato wannan gaba. Fatan da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga aikata shirka, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu. Dan bambanta ba ranar Litinin akwai karatu ko? Akwai karatu kuma ranar Litinin a nan masallaci, karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam, wato siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, tun daga kabbar al-harama har zuwa sallama ka annaka taraha kamar kana ga sallata ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah ranar Litinin, ranar Lendi kenan za a fara karatun a nan masallaci tare da ɗan uwa Sheikh As-Salafi, Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da mu. Abinda muka faɗi daidai, Allah ba mu lada, kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.